karatu mai taken khasa'isun nabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake bance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi mun ga karatun take da cewa lallashin masoya annabi sallallahu alaihi wasallam wanda karatun nan ya dauke mu tsahon zamani saboda haka mun yi satuka muna yi a cikin littafin Maulan mu Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini radiyallahu ta'ala anhu wanda babu shakka mun ji dadin wannan karatu ba mu kadai ba wanda duk suke bibiyar mu a duniya wurare daban-daban sun ji dadin wannan karatu na lallashin masoya annabi sallallahu alaihi wa sallam to alhamdulillah yau dawowar mu makaranta ta kama ranar asabar kuma wancan karatu wancan karatu mun riga da mun cika shi ko mun karanta duk abubuwan da zamu karanta mun gama da shi da haka a wannan dawowa ta mu mai albarka to shi annabi yawa ne da shi sallallahu alaihi wasallam yana da yawa alaihi salatu wassalam yawan da Allah kadai ya ritsa annabi an fahimta ne Allah kadai shi ya ritsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma banda Allah ba wanda ya ritsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka shi yasa abubuwan da suke na annabi sallallahu alaihi wasallam ga sunan in ka dauko nan kana jin dadi kana nishadi ya salam in ka dauko nan kana jin dadi kana nishadi sai kuma ka dauko nan shi ma kana jin dadi kana nishadi dan haka a wannan dawowar mai albarka idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ara mana kwanaki ya ara mana lokaci akwai littafi mai suna as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ahkamuha fada'iluha fawaiduha shine karatun ran asabar wanda yaji ya ga ya wanda bai ji ba wannan karatu kakka sace ayi ba kai alhairan da suke cikin karatun yana da yawa domin ba mu da magani a wannan zamanin na matsala da damuwa da menene kamar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sunan karatun salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ahkamuha me hukuncin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam fada'iluha wani irin lada ake samu na salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan fawaiduha wani irin fa'idodi ake samu sunan littafin kenan wannan littafi shine wanda zamu bi wanda yayi littafin al-Imam al-Mufassir al-Muhaddith al-Sheikh Abdullah Sirajuddin al-Husayni radiyallahu anhu shine wannan littafi Allah ya saka mishi da alkhairi na bibi littafin kware da gaske littafi ne da mun bi shi albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zama mana fitila zai zama mana kuma tsani zuwa ga halar annu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin igiyar da take sada bawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kaman yi masa salati saboda kullun sunanka zai dinga zuwa halar annabi sallallahu kullun za a ce wa na ya maka salati kullun za a ce wa kullun za a ta faɗa sunanka a rauda kullun ai ta faɗa mala'iku su ta ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wane ya maka salati wane ya maka salati to kaga ka ana fadaka a wannan guri to arziki da alhairi zai samu da haka malamin yace alhamdulillah rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai wa afdalus salati wa akmalu taslimi ala sayyidina muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin mafi fifin salati mafi cikak gaisuwa su tabbata ga shugaban mu annabi Muhammadu su kamacin annabawa da mursalai wa ala alihi salatin ya tabbata bisa alayen annabi wa ashabihi da sahabban annabi wattabi'ina ila yawmiddin da masu bi musu zuwa ranar sakamako ranar alkiyama kenan wa ba'du bayan haka fa hadha alkitabu mukhtasarun mufid wannan littafi takaitacce ne amma fa cike yake da fa'ida dammantuhu abhasan na kunsawa wannan littafi nawa bincike bincike masu wayoyi na zamani za su iya yi download din sa su rubuta PDF in suka rubuta as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ahkamuha wa fada'iluha wa fawa'iduha in ka rubuta haka a Google za ta baka littafin Allah da yake sauki shi in kana so ka dawo da shi hard copy ma sai ka sa bi printing ya fito maka da shi wanda suke bin mu online su ma za su iya saukewa a duk inda suke su shiga Google su rubuta wannan abin da na faɗa insha Allah za su sauke littafin za su same shi sai su bi mu sai ce na kunsa wannan littafi bincike bincike ta ta'allaqu bis salati ala annabi sallallahu alaihi wasallam dake da alaka da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam min haythu ahkamaha tabigiran hukunta hukuntanta wa fada'iluha da ladanta wa fawa'iduha da fa'idodinta wa ba'du asrariha da shashin sirrin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ukarriru taslimal habibi talazzuza ina maimaita gaisuwa ga annabi ina haka ina jin dadi ina maimaita gaisuwa ga annabi ina haka ina jin dadi an bayyana to sirrin da ke cikin salatin annabi farkon abin da salatin annabi sirrin sa zai fara gada ma shine san annabi shine sirri na farko kuma shine babban sirri kuma shine dama abin da ake nema ka samu san annabi sallallahu Allah ya da kai masoyin annabi to in aka yadda kai masoyin annabi ne da arziki ya hasala duk ya ta ja ba kuma duk fafutukar da ake yi duk wanda kaga suna fafutuka bayan Allah fafutukar da suke su samu san annabi ne shine ruhin komai in ka samu san annabi sallallahu alaihi wasallam magana ta kare sai ce wa ba'du asrariha ma'a zikril adillati ala zalika tare da ambatan shashin dalilai akan haka tare da ambatan dalilai akan haka min al-ahadithin nabawiyyati daga hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wal atharil marwiyyati da athar wanda aka rawaito wa qad hawaltu al-iktisara nayi kokari in takaita shi kai yawa littafin wal iktisara in takaita shi dai ragabatan nishadi fi qira'ati dan kwadayin wanda zai karanta shi ya zama yana nishadi yana karsashi kai ya kosa wa mutaba'ati yana bibiyan shi wa musa'adatan dan kuma taimako lin nufusil mu'minati ga rawukan mu'minai ala ta dibi'i bisa dabbaka abin da yake cikin wannan littafin wala raiba yace babu kokonto anna ahadan min ulil ilmi daya daga cikin malamai mahama hawala an yuhi dabi fada'il salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam komai kokarin sa wai ya kewaye fadar ladan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wa bi asrari hay kewaye da fadar sirrin salatin annabi wa anwari hada irin hasake hasaken da ake samu na salatin annabi fa inna hu la yastadi zalika bi zai iya ba ba zai iya ba kowaye mutum mutum daga malamai komai ilimin da aka bashi ya ce wai zai zauna ya yi rubutu ya fadi dukkan falala da sirrin da yake salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya ba wa akwai sirrin da kai wa nuna wa ba kuma an nuna wani kai an nuna wani wani kuma ka fi shi a gurin Allah amma kuma an nuna mai wani abu na salati da kai ba a nuna maka ba da haka yace walakin ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu sai dai abinda ba a riskar dukan sa to ba za a bar kadan din sa ba in aka ce wa za a iya yin komai duka ba to ai ba a yi kadan ba ko kadan sai yayi yawa ka arasa wa qad zakartu fi hadha al-muktasari na ambata cikin wannan takaitaccen littafi ma yu'allimul jahila abinda zai sanar da jahili wa jahili wanda bai san falalar salatin annabi to na saka abinda in yaji zai san falalar wa yuzakkirul gafila wanda kuma ya rafkana ya san falalar salatin amma ya rafkana gabarin salatin to in yaji wannan littafi to zai fadakar da shi zai tashi ya kama ba shakka ni kai na fadakar da ni na rafkana daga nazarin na rafkana daga wasu abu ya rafkana da ni ya zakkarar da ni in zan yi rubutu yanzu in Allah da har mutu ba zan ƙara yin abbreviation na salatin annawa sallallahu alaihi wa sallam kuma a cikin littafin na ƙara tsorata abbreviation SAW ba haka ake boye saboda sauri ko sai a ishara zuwa salatin annabi S din nan sallallahu A din nan alaihi W din nan wa sallam ko to na daina daga karanta littafin nan na ga abbreviation din nan har shi sai da yawa karatu yauwa ka rubuta full kawai shikenan ba wani wai guda uku ka ce wai SAW ba ko kuma a larabci ka sa sal'im haka ake sa sadul lamun ainun mimun wai kai iktisari sadun din nan salla lamun din nan wai Allahu ainun din nan alaihi mimun din nan wa sallam ya sa sal'im in kana duba littafai wasu zaka gani manyan malamai ma sun yi irin wannan to ni dai na daina in Allah ya da haka da yace zan fada abin da zai fadakar da rafkananne babu shakka mun rafkana ya fadakar da mu wayun hidu bihimmati salih al'amil kuma wannan littafi zai zaburar da himmar mutumin kirki wanda yake mai yin aikin kana yin salatin dama an fahimta to in ka zo kana jin abin da ake fada a wannan littafi to insha Allah zai zaburar da himmarka ka ƙara danki ka ƙara riƙewa wala'alla ƙari wa hadhal kitabi yadhkuruni bi da'watin salihatin ana iska yace tayi wanda ya karanta wannan littafi zai dinga tunani ya dinga yin addu'a ta kirki an tafi ubiha da zan amfana da ita wayantafi'u biha shi ma zai dinga amfani da ita saboda recording da ake na social media a dinga amfani da ishara in muna karatun a dinga amfani da ishara saboda recording bayan an gama za a sauke wa mutane to kada murya ta dinga shigowa in an dan yi ishara wa mutum shikenan a yace ta yi mutum zai dinga tunani da addu'a ta gari yi min addu'a ya amfana in amfana a yace zalika abinda yasa na faɗa haka li annan nabiy sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace man da ali afihi bi zahril ghaibi wanda biye wa dan uwansa addu'a a bayan idansa inji annabi sallallahu alaihi wasallam to kala al malakul muwakkalu bihi mala'ikan da aka wakilta da shi sai yace amin Allah ya amsa walaka bi mislihi kaiwa Allah ya baka abinda ka roƙa mishi duk sanda ka daga hannu kaiwa dan uwanka addu'a ta alhairi a bayan idansa to bai ka gaya mai ba an fahimta yauwa sai dai in ka gaya mai ne dan ya nutsu wani yana so ya ji ka ce mishi ka nema addu'a to sai ka gaya mai dan ya nutsu an fahimta ba wai dan ka gaya mai ko dan ya ji ka nema addu'a ko na ba a ka gaya mai ne dan ya nutsu abinda yake irtibaki a kansa so yake ya ji ka ce kana mishi addu'a akai to gaya mishi dan wannan dan ya samu nutsuwa ya ji dadi ina ba ta ambayinta ya san ana yi ambayinta ba wai dan ka gaya mai hakan dama dan hakan kai ba a larura ce ta sa ka gaya mishi to duk sanda kai wa dan uwanka addu'a a zaharil ghaibi bayan baya nan to za mala'ika zai ce kai ma abin da ka roƙa Allah ya baka wa innani as'alullaha ta'ala al-qariba ni din ina roƙon Allah makusanci al-mujib mai amsa addu'a ina roƙon sa bismihil azimi ina roƙon sa da sunan sa mai girma al-azami mafi girma wa bi nuri wajhihil karimi ina roƙon sa da albarkar hasken zatinsa wanda yake mai girma al-akram mafi girma wa bi hubbihi li sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ina roƙon sa saboda san da yake wa shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ya tagammadana ya lullube mu wa man qara'a hadzal kitab ba ni kadai ba da duk wanda ya karanta wannan littafi au nazara fi ko ma yazo ya leka ya dan ga littafin yayi nazari a cikin sa to ya lullube mu bir rahmatu wal ghufrani ya lullube mu da rahama da gafara kaga ma shi malai hammu ya sa mu cikin addu'a wanda ya karanta da wanda ya leka to ya lube mu da gafara da rahama wa an yufida alaina sana Allah ya kwaranyo mana wa alaihi da wanda di ya karanta wannan littafi sahaibul ihsani wato baye baye na kyautayi na Allah tabaraka wa ta'ala warduwa ne da yaddasa Allah ya sako mana da su kaman girgije wa an yakshibal hujuba anil basairi shamakai da suke rufe zuciya da shamakai da suke rufe idanu gabar riskan asararun ubangiji tabaraka wa ta'ala to Allah yayi mana wannan shamakan lina shahadal asrara dan mu tsinkaye asirce asircen ubangiji wanu shahidul anwara mu tsokata hasake hasake fi hadhihi dari tun anan duniya duk wanda ya riki salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama masa abokin zama to za a yaye masa shamakai zai tsinkaye asararai zai ga hasake hasake tun anan duniya yauwa shi yasa zaka gani wayannan bayin Allah waliyai da kake ji ba lalibe suke yi ba salatin annabi suke yi iya iya wasu da haka sai Allah ya tsinkayar da su asraran da kai baka sani ba min fadlihi wa karami daga falalarsa da girmansa yauwa eh sai haske ya kunnu a zuciyarsu sai alkhairi shikenan zai zama mutanen Allah to anan duniya wa fi tilkar dari da wancan gidan shine kiyama wa an yada alana Allah ya sanya mu min rufaqa'i habibina daga rafiqai wato duk inda annabi yake muna nan sallallahu alaihi wasallam wa shafi'ina mai cetan mu wa ruhi arwahina ran rawukan mu rawukan mu suna da rai ran rawukan mu shine annabi Muhammad ba jikin mu yana da rai da muke rayuwa da shi ba to shi ma ranmu yana da rai ran ranmu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhul arwahi kenan wa sirrul asrari wa miftahi babil yasari sayyidina Muhammadun al-Mukhtari alaihi wa ali salatu wassalam sallallahu alaihi wa sallama Allah ya salati gare shi ya gaisuwa gare shi fi daril qarari a gidan wato Allah ya sa mu rafiqansa fi daril qarar a gidan tabbata kiyama kenan fadlan minallahi muna roƙon Allah ya mana haka daga falalansa ta'ala al-azizul gaffar wanda yake mabuwayi mai gafara amin amin mana idan ce muqaddima ta wannan littafi kuma ina mana nasiha da cewa lalle lalle mu tara hankali mu saurari abinda wannan littafi ya kunsa na alkhairai da albarkatu babu shakka na dimauta kwarai da irin yadda naga mas'alolin da ya zuba a cikin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam za a fa'idantu kwarai da gaske wannan shi zai zama karatun mu na ranar asabar insha Allah lahadi bulugul maram laraba riyadus salihin kamar yadda aka saba asabar kuma zamu karanta wannan littafi na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ƙara gamsuwa ka ƙara rike salatin annabi gam sallallahu alaihi wasallam in ka rike kowa wani lalatacce da zai zo ya nuna maka lalata ka bi shi yauwa Allah zai kunna maka haske na shari'a kaga gaskiya dama in mun yi salati Allah yana mana to wannan salatin kuma Allah ya ce dama dan in kunna muku haske ne in fidda ku daga duhu nake muku salati wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum mina zulumati ila nuri yauwa da kaga wayancan sun bata wancanan ka salati ne ba sa yi an bayyanta an dage ai ba za ka yi salati kaza ba sai salati ibrahimi za ka yi sai salati ibrahimi za ka yi to su in an ce maka ka fito da miyin 100 a rana salati ibrahimi an hada ka da aiki ka zo ka tarba suka ce dan girman Allah yau salati ibrahimi nawa kai ko annabi dai ya ce wanda suka fi kusa da ni ranar kiyama wanda suka fi min salati dan yi raga malam masallaci to kai ko 100 ba kai ka zo masi kuma kana ne ma ka hana su za dai mu jin mun shiga karatun wannan duka sharar fage ne za a sha mamaki tun daga kan fassara inna Allah wa malaikatahu zaka dadda tsinkewa da girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dadda tsinkewa ka ji yadda ya mata fuskoci akalla inna Allah wa malaikatahu dinnan akalla misati 10 muna tafsirin ta akalla kenan sati 10 tafsirin ta kai kafin mu shiga ma eh ita inna Allah wa malaikatahu ba ita ce aya da sai magana salati ba to akalla tafsirin ta zai iya daukan mu sati 10 eh saboda haka yayi bayani ya basada za a ji abubuwa insha Allah muna roƙon Allah tabaaraka ta'ala ya mana tawfiqi ya mana katari kuma ya karba mana shi ko malamin Allah ya saka mishi da alkhairi iyayenmu Allah ya saka musu da alkhairi malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi shi ya Allah kara mishi lafiya ya ja mana kwanan sa albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amin Allahumma amin. Amin. Matsayi da wannan na